أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايا هكا بركة مدسادوا أو النمسلاتي ميتارة البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبدا كراتمنا عمدة الفقه واللفاوة الموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. wannan shine majalisin mu na 64 a cikin karatun wannan littafin. Muna 7 ga watan Sha'ban, hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447, wanda ya daidai da 26 ga watan 1 a kalandar Bature 2025. Idan ba manta ba, karatun mu na ƙarshe mun tsaya babi wanda yake mana bayani abinda wanda ya dau harama ya gama aikin shi na haji, abinda ya halatta a gare shi ya aiwatar. Mun yi bayani abinda malam ya kawo ƙarƙashin baban, dukkan abinda ya kamata a ce wanda ya dau niyya aikin haji ko umara bayan ya riga ya yi at-tahallul, ya riga ya warware ihramin shi, ga abinda ya halatta ya aikata. Yau insha Allah za mu tashi sabon babi wanda zai mana bayani akan rukunnan hajji da umara. Shine malai yake cewa babu arkanil hajji wal umara. Wannan babi ne wanda zai mana bayani akan rukunnan aikin hajji da umara. Shi kuma rukuni shine abinda madama ba a same shi ba cikin abinda aka umurce ka aiwatar, to wannan aikin babu shi. Rukunin aikin hajji da umara malam zai mana bayani akan su, kuma ya mana bayani akan abinda suke kuma wajibai na aikin hajji da abinda yake wajibi na aikin umara. Shine malam yake cewa arkanul hajji al-wuqufu bi Arafa wa tawafu ziyara wa wajibatu al-ihram min al-miqat wal-wuqufu bi Arafati ila al-layl wal-mabit bil Muzdalifa ila nisfu al-layl والسعي والمبيت بمنى والرمي والحلق وطواف الوداع. وأركان العمرة الطواف وواجباتها الإحرام والسعي والحلق، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينهر هديا إن كان معه وعليه القضاء. وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. wannan shine abin da malam ya kawo, yake cewa rukunnan aikin hajji su ne guda biyu alwuqufu bi arafa tsayuwa a arafa a wannan hili wanda ake kiran shi da hilin arafa na biyu tawafu ziyara ko kuma tawaful ifada shine tawafi wanda idan ka zo garin makka zaka fara da shi kamun ka tafi ka tsaya a arafa yace sannan wa wajibatuhu wajiban aikin hajji shine al ihram min al miqat yin daukan harama daga miqati can baya mun yi bayani akan al mawaqit na lokaci da na wurare yace to wajibi ne ita inda ka huto to ka tsaya ka dauki miqati kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umar yace walwuqufu bi arafa ila al-layl mutun ya tsaya a wannan falfajiya ta arafa daga gushewar rana kenan gushewar ta daga tsakiya zawalin ta har zawwa dare har zawwa fadawar rana idan kuma mutum bai samu ba yana iya zarcewa har zuwa kamun ketawa al-fajr yake cewa sannan wal mabitu bi muzdalifa ila nisfil layl kwana a falfajiyar muzdalifa zuwa tsakiyar dare shi ma wannan zamu zo masala ce wanda take da sabani wurin malamai mai yawa yace wasa'yu sannan mutun yayi sa'ayi tsakankanin Safa da Marwa saba so bakwai yace wal mabitu bi Mina sannan mutun ya kwana a Mina wannan kwanuka wanda ake yi a nan Mina yace war ramyu sannan mutun yayi jiwa wanda ake kiranta da jiwar shaidan wal halqu sannan mutun yayi aski ko yayi sisaye yace wa qawaful wada'i sannan mutun yayi dawafi na bankwana gani aikin hajji kenan sannan malai ya dawo yake cewa arkanul umra rukunai na umra at-tawaf na harbu ko kuma guda ɗaya tilo shine yin tawafi idan ka zo wajibi ne kai tawafi kewaya guda bakwai ga wannan daki wanda yake na Ka'aba yace wa wajibatu ha wajibban kuma umra sune guda uku al-ihram daukan niyyar yin aikin umra a miqati yace wa sa'yu sannan mutun yayi sa'yi tsakankanin Safa da Marwa sannan wal halqu sannan mutun yayi aski ko kuma yayi sisaye malai yake cewa fa man taraka rukunan duk wanda ya bar wani rukuni daga cikin wannan abubuwan guda biyu da muka zana rukunan aikin hajji ko kuma rukunan umra yace lam yatimmu nuskuhu illa bihi aikin shi dai na aikin umra ko aikin hajji to har abada ba zai cika ba sai ya kawo wannan abubuwa guda biyu kaga aikin hajji sai ya kawo maka yin tawafi da tsayuwa a arafa in baka samu ɗaya daga cikin su ba to ba aikin hajji haka idan umra ce ka zo baka samu ba yin tawafi ba wannan aiki bai yi ba tilas sai ka zo da shi shi ko matsalar arafa lokaci gare ta da zaran ya shuɗe babu hira a dawo sai malai yake cewa wa man taraka wajiban ya kawo mana rukunai sai ya kawo wajibai duk wanda ko ya mance ko ya bar wani wajibi yace jabruhu bidami jabarahu bidami to zai cike gurbin wannan wajibin dai da zubar da jini yace wa man taraka sunnatan fala shay'a alayhi duk wanda ya bar wata sunna daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar ko kuma sahabbancin suka aikata lokacin da suke yin aikin hajjin su ko umra yace to babu komai akan shi yace wa mallam yaqfi bi arafa duk wanda bai tsaya ba a arafa ba hatta tala al-fajr yawm an-nahar har sai da ranar yanka kenan goma ga wata har sai da al-fajr din shi yake to yace faqad fata al-hajj hajjin shi ta riga ya takurce bashi da aikin hajji zamu zo kan masala yace bai ta halal abinda zai yi a wannan lokacin saboda bai da aikin hajji kuma ya riga ya dauko niyyar aikin hajji yace abinda zai yi sai ya warware wannan aikin nashi na hajji bi tawafin wa sa'yin ya koma garin makka ya shiga ka'aba ya kewaya ya yi tawafi ya yi sa'yi yace wa yanharu hadayan in kana ma'ahu in ya koro hadayan shi sai ya yanka hadayan shi wa alaihi alqada kuma wajibi ne sai ya rama wannan shekara wanda bai sami ta ba ta aikin hajji ba sai dai kan masalan ramuwa ita ma malamai suna da sabani akan ta zamu zo kan shi yace wa in akhda an-nasu al-adala da za a yi katari mutane sai su samu kuskure wurin lissahin kwanuka su tsaya su hawo arafa a 8 ga watan zulhijja ba 9 ga watan zulhijja ba yace fa waqafu fi ghairi yawmi arafa sai suka tsaya a arafa ba yinin da ya dace ba a ce an tsaya a arafa ba kenan misalin 8 maimakon 9 su kuma suna lissahin lalle wannan rana wanda suka zamna a wanda suka tsaya a arafa 9 ga wata ne ba 8 ga wata ba yace ajza'hum zalika wannan tsayuwar su a arafa ta isar musu ta wadatar musu sun ci aikin hajjin su yace wa in fa'ala zalika nafarun minhum
da wasu tsararu mutun ɗaya zuwa goma ya suka ce a ai mu alsahin mu da muka dauka yau 8 ne yau 9 ga wata shi kuma wannan rana 8 ne ga wata idan suka tai suka tsaya yace to wannan faqad fatahumul hajj hajjin su ta riga ya takubce musu dan bisu da hajji inda jama'a ce dukkan Saudiya ta ce a yau ita ce ranar da za a tsaya a Arafa shi kuma wannan ranar 8 ne ga wata hajjin su tai yace wa yustahabbu liman hajja ziyaratu qabri an-nabi sallallahu alaihi wa sallama kuma mustahabbi ne ga wanda ya tahi aikin hajji ko aikin umra ya tahi ya ziyarci da ya ziyarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dai wannan mas'ala ce wanda malamai suna da ja a kanta ba kasatan malaman tauhidi sun kawo abu ne wanda babu mas'ala ta mustahabbi a ciki za mu zo kan mas'ala yace wa qabari sahibaihi radiyallahu anhuma da kabirran abukan shi ko sahabban shi guda biyu sune Abubakar da Umar yarda Allah shi tabbata a gare su malaike cewa wannan shine babi wanda zai mana bayani akan rukunnan aikin hajji da umara yace arkanul hajj rukunnai shi kuma rukuni mun sani shine duk abinda idan babu shi babu wannan aiki misalin in aka ce ar-rukn fil lugha ana ginin al-asas kinan fondasiyon al'amarinka ya za a tada gini ba tare da fondasiyon ba baya yiwa to wannan shine wanda hajjin tana tsayuwa ne akan shi da zaran an ce an rasa shi to babu hirar samun aikin hajji babu hirar samun aikin umra to shine malam zai mana bayani akan wannan rukun ne yake cewa rukuni na farko shine al-wuqufu bi arafa wajibi ne ga wanda ya dau niyyar yin aikin hajji ya tsaya a Arafa idan bai samu wannan tsayuwa ba to babu hira aikin hajji a tare da shi shine al-wuqufu bi Arafa tsayuwa a wannan falfajiya ta Arafa wannan kuma dalilin wadan shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ne wanda Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i dukkan sun mutar da shi haka Imam Darimi ya mutar da hadisin yake cewa al-hajju Arafa manzo Allah yace hajji ita ce Arafa madama ka zo aikin hajji baka tsaya a Arafa to baka da aikin hajji yace fa man adraka Arafa qabla an yatlu al-fajr laylatan jam'in faqad tamma hajjuhu duk wanda ya riski Arafa kamun al-fajr in ranan yanka take to yace to tabbas wannan mutumin ya riski aikin hajjin shi wani zai yiwa yazo bai samu dama ba ko yazo tunturudin ko kuma yazo ma a hana shi shiga Arafa bayan kowa ya watse da zaran an ce ya samu koda gulgudan minti ɗaya ne a wannan falfajiya ta Arafa kamun al-fajr ya keto to ya samu aikin hajji ya samu tsayuwa a Arafa ita kuma Arafa ana horar tsayuwar ta ne daga bayan zawali inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo masjidun Namira ya zo yayi sallah ya hada sallolin shi guda biyu yayi khutba yayi azhar yayi al-asr ya ma mutane khutba ya hada musu sallah sannan ya tafi kan ya hawo kan dabba shi ya zo daidai wannan jabalur rahma wannan dutse na Arafa ya tsaya yana roƙon Allah har sai da rana ta fada to shine suke cewa wannan shine miqdarin in zama na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda manzo Allah ya ce mana khuzu anni manasikakum sai dai akwai hadisi wanda yake tabbatar mana lalle wanda ya kara ko wanda bai iso ba sai bayan rana ta riga ta fada ya samu tsayuwa a wannan falfajiya ta Arafa koda ko har zuwa lokacin da al-fajr zai zo din dai ya tsaya a wannan wurin kamun al-fajr yake to ya samu tsayuwa a Arafa akwai hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da masalar tana da tsawo a gaba za mu karanta hadisin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da lamarin haka yace na biyu wa tawafu ziyara daga rukunin aikin hajji shine tawafi wanda yake na ziyara shine ake kiran shi da tawaful ifada da zaran ka shigo garin Makka da ihramin ka ba abin da ya cancanta ka aiwatar sama da wannan tawafi shi da ake kiran shi imma tawaful ziyara ko kuma tawaful ifada da ka zo zaka aiwatar da shi ma wannan rukuni ne daga cikin rukunin aikin hajji dalilin wadashi ubangiji madaukakin sarki a cikin suratul hajj yake cewa wal yaqawfu bil baitil atiqa lokacin da suka zo to wajibi ne su yi tawafi na ziyara ko tawaful ifada ga wannan daki wanda ake kiran shi da al baitul atiqa wannan sune rukunai guda biyu na aikin hajji sai malai yake cewa wajibatuhu su kuma wajibban aikin hajji guda takwas ne wanda wajibi ne ka hada su idan ka bar ɗaya daga cikin su to wajibi ne ka zubar da shi a can baya mun yi bayani akan fidiya, abinda ya cancanta mutum yayi. Za ka yi fidiya in baka zubar da jini ba, to ko kuma abinda zai mai gurbinta shine azumi uku fil hajji wa sab'atun idza raja'tu. Sai malai yake cewa al-ihramu min al-miqat, na harko shine mutum ya dau harama aikin hajjin shi daga miqati, ta inda kazo can baya mun yi bayani akan al-mawaqita, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana wa yahillu ahlul madinati min zulqulayfa wa ahlush shami min al-juffa, har zuwa karshen abinda manzo Allah yake bayyana mana, mutanen da suka fito daga garin Madina nan abyaru ali ko zulqulayfa anan za su dauki miqatun su, mutanen da suka fito daga sham za su dauki miqatun su ne daga al-juffa. Yace wannan shine wajibi, kuma wannan babu wani sabani a wurin malamai akan wajibtin yin kan harama daga miƙati. Yace na biyu al-wuqufu bi arafa ila al-layla, wannan wajibi ne tsayuwa a arafa har zuwa dare. Ga wanda ya samu ikon zawwa, wajibi ne ya tsaya a nan arafa har zuwa dare, saboda akwai hadisin Jabir wanda mun yi ta karanta shi a can baya, manzo Allah sallallahu alaihi wa yake bayyana mana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya daga lokacin da rana ta yi zawali har zawwa fadawar rana. Wani abinda ake so kenan mutum ya tsaya a wannan a arafa har zuwa dare, wai ba mutum ya zo ba yace a tunda ya riga ya gitto kamun rana ta fada burin mutum in tahiyata in tayi in kama khaima a mina, wannan bai abu zali, wannan baya daga cikin sunna ko baya daga cikin abinda aka halatta a cikin aikin hajji. Wajibi ne lokacin da mutum zai bar wannan falfajiya ta arafa sai rana ta riga yi ta fada, kenan dare ya riga ya shiga, a wannan lokaci mutum zai wanda. Shi san yanin ya bayyana mana yana ɗaya daga cikin wajibban aikin hajji shine al-wuqufu bi arafa ila al-layli, mutum ya tsaya a arafa har zuwa dare. Kamar yadda idan muka koma akan a cikin Asailul Jarrar Imam Shawkani ya kawo, yake cewa an nakalto daga da yawa daga cikin manya-manyan malamai ijma'i, lalle tsayuwa a arafa daga kewa daga zawali na rana, kenan rana ta dan bushe daga tsakiyarta har zawwa al-fijr na ranar, har zawwa ketawa al-fijr na ranar yanka, wannan dukkan malamai sun yi ijma'i wannan shine lokaci na tsayuwa a arafa. Sai malai yake cewa wal mubitu bi muzdalifa ila al-layli ila nisfi al-layli, wannan kan masalan tsayuwa a arafa da kai malamai sun tattauna, shin wanda tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yanzu bayan zawali ya shigo arafa ya bar arafa bayan rana ta riga ta fada, kenan dare ya riga ya shiga, shin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana umarni a hadisin da Imam Muslim ya wutar da shi, li ta'khudhu manasikakum ko li ta'khudhu anni manasikakum, dan ku dauki yanayin ko kaifiya yanda ake yin aikin hajji na aiwatar da haka. Iske bayani shin ya dace ga wanda bai samu matsayiwa a arafa ba har zawwa fadawar rana ya shigo bayan rana ta riga ta fada, kuma shi ma a lissawa shi daga cikin waɗanda sun samu aikin sun samu tsayuwa a arafa, wani mai suka ce kware ku haka ne, da kwai hadithin Urwa bin Mudarris ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye shi fatawa akan haka. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda ya sallaci sallar sahiya tare da mu a nan Muzdalifa, yake cewa kuma ya tsaya tare da mu bayan tsayuwar da yi, bayan ya yi sallah ya dan tsaya zuwa lokacin da rana za ta hudo, a can baya mun yi karatu yanayin tsayuwa a Muzdalifa, mutum daga ya rana ta fada to zai kwarara za ya tafi zuwa Muzdalifa, za a hada sallah tsakaninmu, za a hada sallar magriba da isha iya lokacin da kuka samu kuka isa Muzdalifa, idan kun hada wannan sallah jam'u ta akhirin, yace bayan haka kuma a kwanta a huta zuwa karshen dare sai a tashi. To idan ba a samu badama yin hakan ba, shine da yazo shi bai samu badama yin hakan ba, yake tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, yace to duk wanda ya sallaci sallar asuba tare da mu a nan Muzdalifa, yace kuma ya tsaya tare da mu har zawwa lokacin da rana ta hudo muka kwarara muka yi mina, yace kuma wa afada fi zalika min arafatin laylan aw nahara, kuma ya tsaya a arafa ko cikin dare ko kuma cikin rana, yace to wannan faqattan mahajjuhu wa qada nafahu, yace wannan mutumin hajjin shi ta riga ta cika, hajjin shi ta riga ta cika. kenan nan ya kawo nan yace ko dare kenan bayan ma gushewa ko bayan hutan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Arafa shi ya iso inda alfijir bai riga yake to me ba bai shigo Arafa ba to yana iyawa idan ya shigo ya tsaya ya samu aikin hajjin shi kenan ya cika wannan ya cika rukuni daga cikin rukunnan aikin hajjin shi sannan bayan alfijir ta keto mubasharatan sai ya kama hanya ya tafi ya isa zuwa Muzdalifa abinda ake so shi ma kan masalan Muzdalifa zamu zo masala ce wanda malamai sun yi sabani shin wajibi ne sai an kwana a Muzdalifa ko kuma kurum tsayuwa ta ɗan lokaci ta wadatas daga cikin wajibai na uku shi malai yake cewa wal mabitu bi Muzdalifa ila nisfin layli wajibi ne mutun ya shigo Muzdalifa ya kwana a Muzdalifa zuwa tsakiyar dare bayan tsakiyar dare yara kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame ga lantijawa ga mata su yi gaba su kuma masu jin ƙarfi har zuwa lokacin da rana take to dindan su tayi su ji wasu malumai sun kawo suke cewa al-mubitu bi Muzdalifa ila nisfin layli kwana a Muzdalifa har zuwa rabin dare kinan ga wanda ya riga ya shigo a farkon dare ana so ya kwanta ya huta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata nan malumai sun yi sabani ko sun ƙara wa juna sani kan masalar al-mubitu bi Muzdalifa kwana a Muzdalifa shin yana rukunin hajji ne ko kuma a'a yana ɗaya daga cikin wajibban aikin hajji sun kawo bayani suna daga cikin bayanan da suka kawo ce lalle abin da yake ƙara tabbatar mana lalle kwana a Muzdalifa ba rukuni bane ba yana ɗaya daga cikin wajibai daga wajibban aikin hajji wannan hadisin Urwa wanda muka karanta a baya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai wanda ya samu tsayuwa a Arafa cikin dare to tabbas ya samu aikin hajjin shi to kaga wannan shike karantar da mu inda kwana a Muzdalifa rukuni ne da ba a ce ba wanda ya samu ba kwana ba wanda ya samu tsayuwar dare ba a Arafa ba sun kawo istidlalat insa anan wanda yake ƙara tabbatar mana lalle kwana a Muzdalifa ba rukuni bane ba wajibi ne daga cikin wajiban aikin hajji kamar yadda Imam Shankidi ya kawo a cikin Al-Adwaul Bayan da sauran malamai sai mas'ala kan kwana a shi Muzdalifa zuwa tsakiyar dare wajibi ne mutum sai ya zo ya samu shimuda ya kwanta har zuwa tsakiyar dare ko kuma su ma malamai sun tattauna kan wannan mas'ala fada mafi rinjaye shine mutum da zaran ya shigo Muzdalifa ko daidai gwargwadon minti ɗaya gito kai ko da a mota ya bi ta cikinta ya huce tabbas ya samu ya cika wannan wajibi daga cikin wajibban aikin hajji ma dama rana ba ta riga yi ba ta hudo ba ya shiga Muzdalifa kamar yadda da kwai masala wadda malumai suka tattauna a kanta shine hadisin wannan sun kawo sun yi istidlali da hadisin Urwa bin Mudarris wanda yake cewa man salla ma'ana al-ghadata bi jam'in wa waqafa ma'ana hatta nabil wa afara qabla dhalika min arafat al-laylan aw naharan faqad tamma hajjuhu kenan wajibi a ciki shine ba wai al-mubitu bi Muzdalifa shine al-wuqufu biha sa'atan min al-layli kurum mutun ya shigo kamun al-fajr yake to shi sai ya sun yi ma bayani sun yi rangwame kamun alfijir yake to suke bayani inda za a ce mutum ya tsaya a Arafa lokacin kamun alfijir yake to yana kokarin ya za a iya samu tsayuwa a Arafa kamun alfijir yake to ya tsaya a Arafa ya ce ya gangaro zuwa Muzdalifa a wancan lokacin zai yi wahala mutum ya isa wannan wuri kamun alfijir yake to a wannan halin ya zai yi suka ce a wannan mutumin a wannan halin to lazima hudamu saboda bai samu ba wannan ba misala ce wanda suka kawo suke cewa inda mai hajji zai yi jinkiri da sababin dalilin ko ziham cunkoson mutane bai samu bai shigo ba Muzdalifa ba sai bayan da rana ta riga ta keto yace to in dai da dalilin wani auzuri ne ya sanya bai shigo ba yace to babu komai akan shi amma dai in da gangam ne ya tsaya a Arafa har zuwa lokacin da rana take to sai zaman shi ko ya kamo hanya yake sando ko ya tsaya akan hanya kamun ya shigo Muzdalifa har rana ta riga ta hudo yace to wannan wajibi ne ya bar ɗaya daga cikin rukunai ya bar ɗaya daga cikin wajibai aikin hajji jini ya zamanto wajibi a gare shi sai malai yake cewa wajibi na hudu shine as-sa'i shine yin sa'ayi tsakankanin Safa da Marwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wannan hadisin Muslim li ta'khuzu manasikakum dan ku koyi yanayin yanda ake yin aikin haji a Huda sannan rukuni na wajibi na biyar shine al-mabitu bi Mina kwana a Mina kwana amina wannan shi kuma wajibi ne ko sunna ne wannan wajibi ne daga cikin wajiban aikin hajji sai dai da kwai fatawar lashidar da'ima sun kawo haka da kwai fatawa na Muhammad ibn Usaymin da bin Baz sun kawo akan da za a yi katarin mutum ya nemi inda zai kwanta a Muzdali a Mina ya rasa to wannan mutumin ya hukuncin shi yake sai yana iya huta yayi kokarin kwana a cikin harami amma dai ba wai wajen harami ba da Muzdalifa ya dawo cikin harami ya kwana kuma wannan al'amari yana hannun al'amarin shi yana hannun Ubangiji kenan babu wani laifi akan yin haka kamar yadda suka kawo da dalilai game da karkashin masala sannan na shinda yake cewa ar-ramyu war-ramyu shine jiwa jiramil jamratul aqaba ranar da aka yanka sannan kuma rana ta biyu kenan 11 ramil jamara guda uku dukkan su sannan kwana nawa na 12 haka na 13 ga wanda Allah ya kaddara zai cika kwana na uku anan kamar yadda can baya muka yi bayani wanda yayi kwana na 11 yayi kwana na 11 Amina kwana na 12 Amina yana iya huta ya tahiyar shi amma dai kamun rana ta fada madama rana ta riga ta huta to wajibi ne ya tsaya ya kwana sai ya tsaya bayan rana ta yi zawali yayi jiwa ayini na kwana 13 sannan ya bar Mina wannan shine abinda sunna ta karantar ko kuma abinda yake wajibi game da wanda ya dauki niyyar aikin hajji sannan na bakwai ma yake cewa wal halqu shine yin aski ko kuma yin saisaye in wannan dalili da kai hadisin Anas bin Malik wanda Imam Muslim ya wutar da shi yake bayyana mana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jiwa shi jamara ya ramal jamara ayini jamaratul aqaba kiran yini na goma bayan an yayanka yayi jiwa ya yanka abin yankan shi yace a lokacin nan sai ya ba ma mai aski ya aske mai kanshi ya ba da bangaren dama aka aske shi tas da aka aske ya dauka ya ba Abu Talha sannan ya meka ɗayan bangaren na hagu aka aske ya ba wa Abu Talha yace wannan kuma ka tai kararrabawa sahabbaina wannan duka yana karantar da mu yanayin siffa ta aikin hajji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi na bakwai shine malamin ya cewa wa qawafu wa za shine qawafi na bankwana kamar yadda riwaya ta zo riwaya daga Imam Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana layin firan ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil baiti can baya mun yi bayani akan wannan sharadi mun yi bayani akan mai aikin hajji kamar yadda malamai suka yi sabani shin wannan hadisin yana hawa ne mai aikin hajji da umara ko mai aikin hajji kadai kuma inda muka tayi wadawa firin jayi akan mai aikin hajji yake tabbatuwa kada mutum ya bar ya kasance karshen bankwanan shi da harami shine tawafi wanda ake kira shi tawaful wada a nan Ka'aba kina wa'annan guda takwas su ne wajibai na aikin hajji ga wanda ya tahi yin aikin hajji sai malai yake cewa wa arkanul umara su kuma rukunai na umara ko rukuni na umara guda ɗaya ne tilo shine abawaf shine wannan tawafi wanda daga ka shigo zaka yi shi kewaya guda bakwai can baya mun yi bayani akan yanda ake yin tawafi sannan kuma ma ne ya kawo yake cewa wajibatu ha abinda yake wajibi ga mai umara ya aiwatar da su shine na farko al-ihram mutum ya sanya ya dau niyyar aikin hajjin shi da sanya ihrami a nan miqati inda ake daukar niyya ta aikin hajji ko umara kamar yadda can baya muka yi bayani inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya kowace bangare kowace jiha idan ka zo zaka zo haramin garbaka to tabbas da bai wurin da idan ka biyo ta nan zaka dau niyyar aikin ka na hajji ko kuma na umara kamar yadda manzo Allah yake cewa hunna lahunna waliman ata alaihinna wannan murare wanda manzo Allah ya kayyade na waɗanda suke kan hanya ne kuma da wanda hanya ma ta kawo shi ya biyo ta nan shi ma zai dau niyyar aikin hajji ko umara a wannan murare shi kuma niyyar zaka sanya ihramin ka ne kuma ka dau niyyar labbaika allahumma umratan ko kuma labbaika allahumma hajjan ko kuma labbaika allahumma umratan wa hajjan sannan malai ya kawo na biyu yake cewa as-sa'yu shine sa'yi tsakankanin Safa kai ka wanda zaka yi tsakankanin Safa da Marwa su ma guda bakwai yana ɗaya daga cikin wajiban aikin umara sannan wajibi na uku shine alhadqu shine aski ko kuma sisaye kamar yadda can bayan muka yi bayani akan abin da yayi shine mutun yayi aski yayi goro tai wannan shine sunna ta manzo Allah san ko kuma shine sunna ta manzo ko shine cika wajibi kuma shine abin da yayi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace rahimallahu almuhalliqina rahimallahu almuhalliqina hasu uku Allah cikan wanda suke aski kansu tal hasso uku a lokacin da yake fada waɗanda suka yi sai suke cewa manzo Allah wal muqassirina sai yace rahimallahu almuhalliqina hasse da aka yi so uku sannan yace wal muqassirina kuma waɗanda suka yi sai Allah ya ji kansu dalilin abin da suka aiwatar da wannan shine abin da yake da wajibban aikin umara ga wanda yake da aikin umara kuma dalilai akan haka ko dalilan da suke tabbatar mana lalle wannan abubuwan da muka zano wajiban aikin hajji da wajiban aikin umara sune abinda muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya muwazabanta kanshi akan aiwatar da su kuma ya bayyana mana li ta'khuzu manasikakum dan ku koyi yanayin yanda ake yin aikin hajji a wurina shi sanya wa'annan dukkan suna ɗaya daga cikin wajibai na aikin hajji ko kuma umara kamar yadda malam ya ambata mana idan wanda yake aikin hajji wajibi ne ya cika rukunai ya cika wajibai sannan aikin hajjin shi ta kasance karɓaɓɓa da zaran ya bar rukuni aikin hajji ta riga ta lalace ko aikin umara ya riga ya lalace amma dai idan aka bar wajibi to da kai abin da zai maye gurbin wannan wajibi wanda aka bari shi ne shi ne kamar yadda malam ya bayyana wannan yake cewa fa man taraka rukunan duk wanda ya bar wani rukuni daga cikin wannan rukunai wanda aka zato imma rukunin aikin hajji ko kuma rukunin aikin umara yake cewa lam yatimmu nuskahu illa bihi wannan aikin nashi na hajji ko kuma aikin nan nashi na umara ba zai cika ba sai ya kawo wannan rukuni sai ya kawo wannan rukuni saboda abinda malamai suke ijma'i akan shi shine in dai aka ce wannan abu rukuni ne to ba zai tabawa sarayya akan ka ba wai da niyyar ko kuma da zimman kai ka kasance jahili akan shi ko kuma kana neman tuwa wani abu makamancin haka yana iyawa ya kasance a wannan matsayin amma dai da zaran an ce wannan abu rukuni ne ko wannan abu rukuni ne to dan wai kai baka san shi ba ko kuma a'a dan kamanci ba zai sanya ba wannan abun ba ya kasance a an yahi maka shi ka tayi ka sha banza a'a in dai rukuni ne abinda malumai suka yi ijma'i akan shi wajibi ne mutum sai ya zo da shi sawa'un yana mai jahili akan shi ko kuma yana mai mantuwa akan shi in dai bai samu ba zawwa da shi ba to wannan ibada ce wadda take ba tsayayya ba ibada ce wadda take ba kamar yadda Ibn Rushd ya kawo a cikin Bidayatul Mujtahida sai malamin yake cewa man taraka wajiban jabarahu bidabin duk wanda ya bar wani wajibi daga cikin wajiban da muka zaro wajiban aikin hajji guda takwas wajiban aikin umara guda uku wanda ya bar ɗaya daga cikinsu to zai zubar da jini kamar yadda Abdullah ibn Abbas ya kawo mana hadisi wanda Imam Malik ya hutar da shi hadisi ne wanda yake isnadin shi ingantacce yake cewa man nasiya min nuski shay'an aw tarakahu bal yuhriqu daman duk wanda ya bari a cikin aikin shi na umara na aikin shi na hajji ya bar wani abu wanda yake wajibi yace to abinda zai maye gurbin wannan wajibin shine ya zubar da jini karkashin wannan malumai sun yi bayani suka ce to da mutum zai bar wajibi da kankan ko kuma ya kasance ya bar wajibin ne akan yana mai jahili akan shi ko kuma yana neman tuwa iska kai akan in dai da gangamu ne ya bari to wannan wajibi ne sai ya zubar da jini amma dai in yana mai jahilta wannan wajibin ne ko kuma yana neman tuwa akan wannan wajibin sai ya tafi ya bar shi to wannan malamai kamar yadda wada mafi rinjaye suka tai a babu komai akan shi dalili sun kawo hujja akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana wa rufi'a al-ummati al-khata wa an-nisyan wa mastukrihu alayhi an daukewa al-umma ta kuskure ko kuma mantuwa ko kuma abinda aka tilasta dan adam sai ya aiwatar da shi wannan duka an dauke wannan shine wada mafi rinjaye sai malai yake cewa man taraka sunnata duk wanda ya bar wata sunna daga cikin sunnoni da ake aiwatarwa daga cikin aikin hajji ko umara misalin al-ittiba lokacin da ka shigo zaka yi tawafin ka ana so mutum ya bude wannan kafadar tashi ta dama sannan ya rike wannan kafadar tashi ta hagu ya kasance ihramun nashi ya sabanta shi Adam wannan kafada a waje kaga wannan yana daya daga cikin sunna sai ya mance sai ya rike ko kuma he ma ya rike ya shiga shagal ya tafi aiwatar da dawabinci kaga wannan falashe a alayhi babu komai a kan shi saboda ita hukuncin sunna wurin malamai suke cewa mai yuqabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi shine duk abinda idan ka aiwatar da shi dan koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasance wata sunna ne to zaka samu ladanta amma dai da zaka barta ko ma da gangan ka barta to babu wani hukunci da za a yi maka dalilin ka bar sunna saboda ita wannan sunna ce ba wajibi bane ba ka bari ba shine nan malai ya kawo mana antar ka sunnatul falashi alaihi duk wanda ya bar wata sunna daga cikin sunnonin aikin hajji yace to ko kuma na umara yace babu komai akan shi yace wa man lam yaqif bi arafa hatta tala al-fajr yawm an-nahar faqad fatahu al-hajj duk wanda bai tsaya ba a wannan falfajiya ta arafa ba inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha makance daga nan zuwa can shine arafa kamar yake yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa qafwa huna wa arafatu kulluha mawqufun na tsaya a nan dukkan wannan falfajiya ta arafa wurin tsayuwa ne ya shigo bakin ta ko ya shigo daga karshen ta ya tsaya in dai ya shiga cikin wannan falfajiya kamun al-fajr na ranar yanka yake to tabbas ya samu aikin hajji shine nan ba da ya kawo mana hukumun khalafa duk wanda ko bai tsaya ba har zuwa ketawwa al-fajr kamun wannan haketawwa al-fajr na wannan rana ta yanka yace to fala hajji alayhi faqad fatahu al-hajj wannan mutumin hajjin shi ta wannan shekarar ta riga ta kubce yana yin jinkiri zuwa shekara mai zuwa shine kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yake cewa al-hajj arafa fa man adraka arafa qabla an yatla al-fajr laylatan faqad laylatan jabil faqad tamma hajjuhu kama yanda muka karanta hadisi na baya kina wannan zai iya zai fahimtar da mu lalle lokaci na karshe na tsayuwa a arafa shine ketawwa al-fajr na ranar yanka in dai al-fajr ya riga ya keto baka riga ya shigo arafa ba to baka da hajji sai ma da yake cewa to wanda bai samu ba haka in ba har al-fajr ya keto bai shigo arafa yake cewa fa yatahallalu bi tawaf wa sa'i abinda zai yi koda ya kamo hanya al-fajr ya keto bai samu ba shigowa arafa ba yace daga nan sai ya juya ya koma harami ya koma cikin masallaci yace abinda zai yi shine zai yi tawafi in yayi tawafin shi tawafin ziyara sannan yayi sa'i tsankanin Safa da Marwa yace wa yanharu hadaya in ya koro hadaya sai ya yanka hadaya shi in bai koro ba kuma wannan da wanda ya dauko niyyar kirani kaga ba wata hadaya bai koro kenan shikenan ya riga ya wannan yace amma dai wa alaihi alqada wannan mutumin zai memeta ko zai ramu wannan aikin shi na hajji a shekara mai zuwa ata mun karatu tukan mu na baya mun yi bayani akan masalata al-qada rahama aikin hajji ga wanda aikin hajji shi na bana ya kubce mai sai malai yake cewa wa in akhda an-nasu al-adad yace inda mutane za su yi kuskure akan lisanin wata fa waqafu fi ghairi yawm arafa sai suka tsaya a arafa ba yinin da ake tsayuwa a arafa ba yace ajza'uhum zalika ai wannan ta wadata su musu an riga ya an samu batan wata ana tunanin yau tara ne ga wata ashe takwas ne ga wata sai mutane suka tsaya to ya wadata su musu kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yawm arafa al-yawm alladhi yu'rafu fihi an-nas yinin arafa shine yinin da mutane suke tattaruwa a wannan arafa ba dawo mutane sun tattaru to arafa ta riga ita sha sai kun so ne hadisi ne wanda Abu Dawud ya hukar da shi haka Imam Al-Bayhaqi ya hukar da shi hadisi ne wanda Isra'il shi mursal mun jidda hadisi ne mursal Isra'il shi jidda sai yake cewa fa wa in fa'ala zalika nafarun minkum da za a samu an tsin tsararru mutum uku zuwa goma STA ai mu al-sahim watan mu yau shine ranar arfa sai suka sanya ihramu suka tsaya a arfa yake cewa fa qad fatahum al-hajj yace hajjin su ta riga ta kubce musu inda dukkan gari ne dukkan kasa ce ta riga ta yi ittifaki ta ce rana kaza za a tsaya ko ma ba hakan bane ba hakan ne a gun ubangiji arfa ta riga yi an za a tsaya a arfa al-muhim shi ubangiji shi ya sa al'amarin shi sai malai kawo mana wata matsala yake cewa wa yusahabu liman hajja ziyarata liman hajja ziyaratu qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam, yace mustahabbi ne ga wanda ya tafi aikin hajji ya ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qabari sahibai radiyallahu anhuma da kabarin sahabbai shi guda biyu sune Abubakar da Umar yadda Allah ya tabbata a gare su. Wannan malam ya kawo wannan matsalar dalilin wani hadisi, hadisi ne wanda yake da'ifi jiddan daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin, Imam Ad-Darqutni ya hutar da hadisin, haka Imam Al-Baihaqi ya hutar da hadisin, hadisi ne wanda isnadin shi yana da rauni ma mai yawa, rauni mai yawa. Akwai ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin ana kiran shi da Hafs bin Sulaiman, Imam Al-Bukhari yayi bayani akan shi, haka Imam Muslim yayi bayani akan shi, suke cewa mutum ne wanda ana barin hadisin shi, da ya kagan shi a cikin isnadi to ana barin hadisin shi. Haka Ibn Ba'id yake cewa wannan mutumin kana kazzaban, ai makaryaci ne tantagaryen makaryaci, daga zaran kagan hadisi an ce maka da bin Sulaiman, akwai Hafs bin Sulaiman a cikin shi, to wannan hadisin ajje shi a gefe saboda makaryaci ne wannan mutumin. Yawa a cikin Imam Al-Albani a cikin silsilatu da'ifa ya kawo hadisin, abinda hadisin yake cewa shi ne kawo yake cewa man hajja fazara qabri, yace ba'da wafati fa ka'anna ma zarani fi hayati, eh da duk wanda yayi haji sai ya karkato ya zo garin Madina din ziyarar kabari na, yace to wannan mutumin kamar ya zo ziyara ta ne ina raye. Wannan shine hadisin da shi dalilin shi malam ya kawo hujja, yake cewa lalle wanda ya gama ya zo aikin hajji to yana da kyau ya tafi ya yi ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Asalin idan muka dauki matsala ta shari'a, ziyarar kabari na wani annabi ko na wani waliyi abu ne wanda yake haramu, amma dai shari'a ta mana itlaqi akan ziyartar kabari na kowa da kowa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi yake cewa nahaitukum an ziyaratil qubur, ko kuma kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudhakkirukum wa innaha tudhakkirul mauta, ko kuma wata riwaya fa innaha tudhakkirukumul akhirah, yake cewa da na kasance na hane ku akan ziyartar kabari, yanzu kuma na halatta muku ziyartar kabari ba dan komi ba, saboda ziyarar kabari tana tunatar da ku gobe kiyama, tana tunatar da kai kai ma wata rana za a zo za a fantar da kai a wannan guri. Yace dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta mana ziyartar kabari, shi sanya aka hakaito daga wa'ansu daga cikin malamai ijma'i akan baya halatta mutun ya tashi bulaguro daga gari zuwa gari dan ziyara ko dan wani abu in ba zuwa ga masallatiya guda uku ba, kamar yadda riwaya ta Imam Al-Bukhari da Muslim azza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tashuddu ar-rihala illa ila thalathati masajid, kada mutun ya nika gari kurum ya dau guzuri ya kama hanya dan ziyara zuwa wani abu daban ko kabari ko wani abu makamancin haka, yace in ba dan wata ibada in ba masallatiya guda uku ba, shine yace masallaci na wannan da masallacin Makka yace sannan Masjidul Aqsa, wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari. Ba a samu ba ko cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka ce a bari mu zo garin Madina dan mu ziyarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi in ka shigo da niyyar zawwa ziyarar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a hana ka ba ka je ka ziyarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba, ka ziyarci baqi'a, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umurni ya alima ada in ziya ba da lamarin mu ziyarci kabarin, mu tayi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallama, amma dai mu dau niyya dalilin ziyartar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu shigo garin Madina, wannan malamai sun haramta shi. Akwai maganganu wanda Ibn Taymiyyah ya kawo abin da yake karkashin usulul fiqh, abin da yake karkashin usuli yayi bayani akan shi. Da kwai Imam Al-Barkawi ɗaya daga cikin malaman madhabin Hanafiya ya kawo, ya buga wani littafin shi ana ce mai ziyaratul qubur, ya kawo yake cewa maganganu yake cewa fa inna jamhurul ulama qalu as-safaru ila ziyarati quburil anbiya'i was-salihin bid'atun, yace dukkan malamai sun yi ittifaqi sun wada sun ce lalle bulaguro din ziyarar kabarin wani waliyi ko ziyarar kabarin annabawa, yake cewa wannan dukkan su bid'a ne,
ka tashi daga nan kace zaka tayi ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bid'a ne kamar yadda dukkan malamai suka ittifaki a kai suka kawo suke cewa lam yaf'alu ahadun min as-sahaba wat tabi'in ba wani ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah in san manzo Allah ne bin kai sa ba ba wani ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya koma kufa ko ya koma taif ko ya koma makka yace bari in taso in zo ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka daga cikin tabi'ai ba wanda aka samu yayi haka ko ba a samu wani nassi ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umurni akan haka nassi wanda yake ingantacce akan in na mutu ku zo ku ziyarci kabarin da za ku samu lada kaza ba a samu ba haka ba kuma za ka samu ana nuna maka ana karantar da kai ayyen ka ne ka ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama har an da baka sabu ana cewa an kafin ka mun sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aslan wannan yana daya daga cikin bid'a duk inda kake kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama salama zai amsa maka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana ku mun salati duk wanda ya mun salati guda daya Allah zai mai salati goma duk wanda ya mun salati za a tayar da ni za a faɗi mun a ce mun wane dan wane ya mun salati duk inda kake kai mai salati to yana cinka fa inna salatukum kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'rudatun alayya yake bayyana wani domin duk lokacin da wani ya muni salati to za a buturo mun da salatin da yi muni in mu miliyan 100 zan mu miliyar 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 uku mu dukkan mu musulmai a lokaci ɗaya mu yi salati dukkan su za a buturo mu da wannan salatin yaya ake buturo mu kuma wannan Allahu a'lam tsankanin shirki da ubangiji shi da haka kan wannan masalan yake bayyanawa yake cewa wala istahabba ahadun min a'immatil muslimin ba wani ɗaya daga cikin malamai wanda ya ce a ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mustahabbi ne a tayi a ziyarce shi yace fa mene ya taqada zalika qurbatan wa ta'atan faqad khalafa as-sunnah wal ijma' yace duk wanda ko ya tashi daga nan yace zai tayi ziyarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan wani dan kusanci ko dan biyayya yace to wannan tabbas ya saba wa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace walau safara ilaiha bidhalika al-i'tiqad yace da zai yi bulaguro zuwa ziyartar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan i'tiqadin dan kusanci ko dan biyayya yake cewa yahrumu bi ijma'il muslimin an haramta mai aiwatar da hakan da ijma'il muslimai fasarar tahlil min jihati ittikhadi qurbatan ittikhadu qurbatan sai kasance haramcin dalilin da malumai suka ce wannan abin haramun ne saboda zakkata hine dan neman kusanci shi kuma an haramta manzo Allah yana gadan mutuwar shi yana bayyana yake cewa la taturuni kama atratun nasara almasiha ibn maryam kada ku kamba bani ku yi mini abinda kristoci suka yi wa annabi isa alaihi salatu wassalam sun dauki kabarin shi sun koko su me da kabarin manzo Allah la ta'khudhu qabri wa sanan yuqbal manzo Allah yace kada ku dauki kabari na a wani wuri ko wurin abun bauta wanda za ku ringa bautatawa manzo Allah yayi kashedi akan haka shi sun ya ka gani da yake kasa ce ta tauhidi ana shamakancewa ba a barin ka da tsaya ba sana kai wani abu na ibada a wannan wurin amma dai da yawa in ka zo zaka gani ba abinda mutane suke illa roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shiko manzon Allah nan bai yiwa bai isa bai baka abin da ubangiji yake badawa ba shi ma bawa ne kamar kai kurin bambancin ka da shi an bibice shi da sako da annabtaka innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ni ba mutum ne ko da makacin ku bada da mallakar rububiyya kamar yadda ubangiji yake da mallakar rububiyya bada da mallakar a matsayina mallakar arzaka kamar yadda ubangiji yake arzaka bana iya ma kowa komai sai abin da ubangiji ya ga ma ya aiwatar da haka mutun ne ko tambacin ku bambanci na da ku ana mun wahayi kuko ba a yi muku wahayi da haka bai dacewa mu zo ina da ne wallahi wata shekara ina haram maka wani latizo muka zauna da shi ana hira masala ta ilimi sai ta dan kawo kai ne sa baki a sama sai ce mun almajiri ne kai nace almajiri ne sai muke hira yace mun san baka wani sirri yace in ka tafi daga babu salama kamun ka fita kai kokari kai sando ka karanta da la'ilul khairat yace duk abin da ka karanta ka roki manzo Allah yace wallahi an riga ya ambaka kai na dai kiskirin yace to ka san da kai wanda in ka ce kai gardama ta akida tare da su to kowa sai ya je ku sai an yi baranbara shi kuma shi babban malami ne ga almajiran shi ake yi yace to insha Allah na tashi da nayi gaba na tayyada saboda da yawa in ka dauka wallahi mutane ibada suke yi a bakin kabarin nan shine nan da kai wata magana wanda Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 27 yana bayani yake cewa malumai asalin usul shine malumai idan suka yi sabani akan mas'ala suka tayi akan fada guda biyu to bai dacewa wani kai almajiri a baya kazo ka tsari wani wata fada ta uku a cikin mas'ala yace idan muka dauki mas'alar ziyartar kabar yace wal muslimuna tanaza'u fi safar li bayn masail salasa ala qawlayni musulmai sun yi ƙara wa juna sani akan mas'alar yin bulaguro ba tare da ba yin bulaguro ba akan wannan masallaci guda uku ba saboda wancan hadisi na Imam Bukhari da Muslim wanda manzo Allah ya umarni kada mutun ya bi gari ya tashi bulaguro in ba masallatai nan guda uku kurin ka tashi dan biyayya dan ibada ka tashi ka tayi wani wuri yace sai a wannan masallatai guda uku masallacin Harami masallacin Madina ko kuma Masjidul Aqsa yace to malumai sun yi sabani akan haka akan hada guda biyu wasu daga cikin malumai suka ce haramun ne kadan ka tashi ziyara zuwa wani wuri din ibada ko don neman kusanci a gun ubangiji in ba wannan masallaci ya guda uku ba wasu daga cikin malumai suka ce a halaka ne kana iya zuwa amma ne ba mustahabbi bane ba kinan baya da daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ka tashi ga darbadin kanka ka tayi halaka ne kana iya zuwa mubahun kinan an halatta maka amma dai ba wani lada da zaka samu akan yin haka to shine ya kawo yake cewa fastihbabu zalika qawlun salisun mukhalifun lil ijma wa inda suka zo a yanzu suka ce a mustahabbi ne yin bulaguro dan biyayya ko dan ibada ko ma bayan wannan masallatiya guda uku suka ce mustahabi ne yake cewa wannan ya sabawa mazhabi na malamai ko ya sabawa ba ya sabawa usul na malamai yake cewa walaysa min ulama'il muslimin man qala yustahabbu as-safar li ziyarati al-qubur babu wani malami daga cikin malaman addini wanda yayi bayani yace a mustahabbi ne mutun ya tashi ta ziyarci kabarin wani waliyi ko kabarin wani ɗaya daga cikin manzannin da ubangiji ya aiko haramun ne yace babu wani malami wanda yayi bayani akan lalle mustahabbi ne shine yake cewa wal umda fi tahrimi safar ila buqati ghaib masajid salata la tashuddu rihal ila salati illa ila salati yace madogaran mu shine wannan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lalle baya dacewa mutun ya niki gari yayi bulaguro in ba wannan masallaitaya guda uku ba yace wa qad ajada muhaddisu sham al-albani rahimahu fi bayan an al-marad min al-hadith annahi an safar ila buqatin zuwa al-masajid salasa wa aidan qad thabata al-inkar min abi basra wa ibn umar ala anna ala man arada safara ila jabal al-tur ila jabal al-tur bi sina wa istadalla ala dhalika bi hadha al-hadith wa qala bi tahrim safar ila qubur aidan min al-mutaakhirin ulama min kafati al-madhahib min al-hanafiyya wal-malikiyya wash-shafi'iyya wal-hanabila yace cewa dukkan wannan malaman guda uku daga cikin malikiyya, hanafiyya, shafi'iyya, hanabila dukkan sun tayi akan haramcin bulaguro dan ziyartar kabari sawa'un kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kabarin wani wannan dukkan su haramun ne kadan mutun yayi akwai malamai sun yi bayani kamar yadda Imam Al-Albani ya kawo a cikin Al-Jana'iz litahi ne wanda yake kusa da mu yayi bayani akan haramcin yin haka kina abinda nan malamai ya kawo yake cewa yana da kyau ga wanda yake aikin hajji ya tahiyyar ziyarci kabarin manzon Allah da kabarin sahabban shi guda biyu wannan magana ce wadda bata daya daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bid'a ce wadda aka kaga abinda yake shine ka tashi idan ka tayi aikin hajji ka tayi kai ziyara masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama albarkatin ziyarar wannan masallaci kana iya ziyartar kabari saboda ya mana umarni akan ziyartar kabari shine zaka gani mutane ana hamayya lalle he na zo gaban al-Qubbatul Khadra wannan tsawon hasumiyar nan ko tsawon kubban nan sai an zo gindin nan sannan ayi addu'a ko kuma he an shiga ziyara sannan a daga hannu ayi addu'a wa kake roko ba wanda ake roko in ba Allah ba shi kadai ne yake yi shi kadai ne da zaka roki wani koda annabi ne koda mala'ika ne wallahi ka riga ka bar addini sai ka sake dawowa aka abu ne wanda sarahatan yana bukatar mu ringa yi wa juna nasiha akan matsalar ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba hana ka ba in ka zo nan ka ziyarci kabari amma dai da niyyar ka tashi daga garinku ko ka tashi daga Makka don ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan haramun ne kaza a'a na tashi don ziyarar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin ya mana ya ba mu lamarin haka mu ziyarci kabarin shi kuma wannan ba mu ziyarci masallacin shi kuma wannan ziyarar ta masallacin shi sallah daya ta sha bamban da sallah da kake yi a cikin garinku masallaci ne wanda yake da fifiko akan masallatai yanda kake sallah a cikin su ko masallatai yanda suke wajen haram da haka idan ka zo kana da injin ka ziyarci kabari kalkashin wannan umarni wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da ya hana yanzu kuma yace a ziyarta saboda tana tunatar da mu gobe kiyama kana iyawa ka shigo ka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallama ka huce baki nan makwantar da yake gehen masallaci ka kai ka ziyarto inda suke ciki ka musu addu'a wannan abu ne wanda yake halaka amma dai dan niyyar ziyartar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka diki gari ka tahi wannan bid'a ce baya dacewa wallahi ta'ala abinda mun karanta ne fi Allah ba mu daren shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mai iyayen mu da kakannin mu da malaman mu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba mu iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki suke da ke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki amin Allah muna albarka yi wa zuriya mu albarka yi wa abin da ya rasta mu da shi daga ilimi da daga dukiya albarka yi wa sauran kwadukan mu albarka amin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله